Daga birnin Washington DC, sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 1725 da kuma 60. Ba sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za a iya kama mu kai tsaye a zangon FM na BOA Africa da ke a mita 102.5. Sai kuma tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da niyya da kuma dalar sai tasha Alpha Radio a birnin Kumasi na kasar Ghana. Kuna iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da aka so ta adireshin mu na boahausa.com. Masauraranmu assalamu alaikum, ni ne Sarfil Hashin Gumel tare da Alheri Grace Abdu. Muka sake dawowa a shirin mu na hantsi. Cikin shirin za ku yi cewa yayin da babban zabe ke tunkarowa a Najeriya, an kaddamar da wani babban gangamin fadakarwa mai taken zabe cikin lumana. Sai kuma shirin a dawo lafiya da babaya ko makeri zai kawo mana. Daga nan kuma sai shirin jaridan kasar jamhuriyar Niger da kuma wasu ra'ayi da kuma sauraro kuke kira ta waya kuna ajiye mana. Amma duk waɗannan sai mun fara da shirin cikakkun labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da hantsi ga cikakkun labaran. Shugaban Amurka Donald Trump ya bayyana ma'aikatan gwamnatin tarayya da suke aiki ba tare da an biya su albashi ba a wannan lokacin da aka rufe waɗansu ma'aikatan gwamnati a matsayin manyan 'yan kishin ƙasa, sai dai babu wani ci gaba a ƙoƙarin kawo ƙarshen rufe ma'aikatan da ya shiga kwana na 32 a yau. Trump ya sake jaddada kira da a gina katanga kan iyakar Amurka da Mexico a saƙonsa na Twitter, inda ya ce tilas ne mu yi aiki tare yanzu bayan shafa shekaru ana watsi da batun mu kawo ƙarshen matsalar buƙatun jin ƙai da masu aikata miyagun laifuka a kan iyakarmu, za mu yi gagarumar nasara. A makon nan Trump ya yi wani tayi da nufin buɗe ma'aikatan gwamnati, inda ya ce zai ba da izinin zama Amurka na tsawon shekaru uku ga ɗaruruwan 'yan gudun hijira da iyayensu baƙin haure suka shigo da su Amurka suna ƙanana da ake kira Dreamers. Idan zai sami dala miliyan 5,700 da yake bukata na gina katanga da nufin shawo kan matsalar bakin haure, 'yan jam'iyyar Democrat sun ce a kai kasuwa. Kungiyar tarayyar Turai ta kakaba babban jami'in hukumar leken asirin kasar Rasha takunkumi bisa harin da aka kai wa tsohon dan leken asirin Birtaniya ta wajen zuba mashi guba mai kashe jijiyoyi. Taron ministocin harkokin kasashen waje na kungiyar tarayyar Turai da aka gudanar jiya a birnin Brussels ya kakaba waɗansu rasha hudu takunkumin takaita zirga-zirga da kuma amfani da kadarorinsu da suka hada da shugaba da mataimakin hukumar leken asirin kasar Rasha sabili da harin da aka kaiwa Sergei Skripal da Yarsi Yulia. Moscow ta musanta zargin da ta ce ba shi da tushe. Kakakin Kremlin Dmitry Peskov ya ce har yanzu ba mu sami shaida game da waɗannan zargi-zargi ba. Wata sanarwa da ma'aikatar harkokin wajen Rasha ta fitar na cewa muna da 'yancin mai da martani ta wajen ɗaukar irin waɗannan matakan na rashin mutunci. Wani sabon rahoto da hukumar lafiya ta duniya ta fitar ya bambanta da bayanan farko da ake cewa 'yan gudun hijira suna shiga ƙasashen Turai ɗauke da cututtuka da ake yaɗawa. Rahoton da aka buga bayan binciken takardun bayanai 13,000 ya tarar da cewa 'yan gudun hijira suna barin ƙasashensu cikin ƙoshin lafiya, amma rashin kyan yanayi suna iya sa ma su kamu da rashin lafiya lokacin da suke neman mafaka ko kuma yayin da suka isa ƙasashen da suke karɓar su. Darakta Shiya ta hukumar lafiya ta duniya a ƙasashen Turai, Suzana Jacob, ta shaida wa muryar Amurka cewa rasa matsugunan ma kaɗai barazana ce ga lafiyar 'yan gudun hijiran.
The refugees and migrants who come to Europe, they do not bring any exotic diseases.
Yan tirani da 'yan gudun hijiran da suke zuwa ƙasashen Turai ba sa shigowa da cututtukan da ake yaɗawa. Akwai dukan cututtukan nan da ake yaɗawa a Turai. Kuma muna da kyakkyawan tsarin yakar cututtukan da kuma daƙile yaɗuwarsu a nan. Wannan ya haɗa da tarin fuka da kuma cutar ƙanjamau. Ƙasashen Turai ne dai kaɗai daga cikin yankunan hukumar lafiya ta duniya da cutar ƙanjamau ta yi ƙamari take kuma ƙara yaɗuwa musamman a gabashi. Jacob ta ce 'yan ciranin da dama da suke ɗauke da cututtukan sun kamu da su ne lokacin da suka shiga ƙasashen Turai. To kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Shugaban ƙasar Zimbabwe Emmerson Mnangagwa ya katse ziyararsa a ƙasashen waje ya koma gida jiya Litinin bayan matakin sojan da gwamnati ta ɗauka kan masu zanga-zangar da ake gudanarwa na tsawon kwanaki ya yi sanadiyar mutuwar aƙalla mutane 12. An fara zanga-zangar ne makon da ya gabata bayan da Mnangagwa ya sanar da ƙarin kashi 150% cikin 100% kan farashin mai kafin ya tafi ziyara kasashen waje. Yayin da zanga-zangar take ƙara girma, mataimakin shugaban ƙasa Constantino Chiwenga, tsohon komandan soji, ya ɗauki matakan soji inda jami'an tsaro suka rika harbin masu zanga-zanga kuma suna fitar da mutane daga gidajensu suna lakaɗa musu duka. Bisa ga cewar ƴan gwagwarmayar kare haƙƙin bil'adama, ranar Laraba da ta gabata jami'an tsaro suka harbe suka kuma kashe mutane biyar suka raunata da dama a Harare, babban birnin ƙasar, bisa ga cewar ƴan gwagwarmayar. Wata ƙungiyar likitocin agaji ta ce ta yi wa mutane 66 da aka harba da bindiga jinya da kuma waɗansu da dama da aka ƙuntatama bayan da jami'an tsaron ƙasar Zimbabwe suka tarwatsa masu zanga-zanga a biranen Harare da kuma Bulawayo ƙarfi da yaji. Daga ƙarshe ana kan tattaunawa da nufin shawo kan yajin aikin malamai a lardin da ya fi kowane yawan malamai a nan Amurka. Sai dai za a ci gaba da yajin aikin da ya shiga rana ta 6 a yau Talata, ko da an cimma yarjejeniyar bisa ga cewar wakilin ƙungiyar malaman. Kimanin malamai 30,000 ne a yankin Los Angeles suka shiga yajin aiki ranar 14 ga watan nan, suna neman ƙarin albashi da rage yawan ɗalibai a azuzuwa da kuma ƙarin ma'aikatan da suke tallafawa malamai.
Alheri kenan ta karanto labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla, a daidai wannan lokacin da ake ƙara fuskantar babban zaɓe a Najeriya, yanzu haka an ƙaddamar da wani gangami na faɗakarwa mai taken zaɓe cikin lumana, tare da yin kira ga ƙungiyoyin addini da suka wuce tsoma bakinsu wajen bayyana ɗan takarar da za a zaɓa. Da hakan ka iya raba kan 'yan siyasa, ga rahoton Ibrahim Abdulaziz.
A duk lokutan zaɓe akan samu tashin tashina da sautari ma kan jawo asarar rayuka da kuma dukiya, kuma don magance wannan matsalar nema ya sa yanzu haka wata cibiyar sa ido kan harkokin zaɓe ƙaddamar da wani gangami na musamman mai taken zaɓe a cikin lumana. Kuma kawo yanzu tuni wannan gangami na faɗakarwan ya soma shiga sako-sako da lunguna-lunguna a jihohin Adamawa da Taraba, kamar yadda ɗaya daga cikin jami'an shirin na zaɓe cikin lumana Kefa Jonathan ya ƙarin haske.
Domin mun gane cewa idan an zo zaɓe ana barin baya da kura, muna kokarin mu gaya wa mutane cewa zaɓe ba yaki bane. Zabe cikin lumana ko ya fito ya zabe wanda yake so ya zama shugaban sa banda fada. Mun lura ana samu saboda kuma sace-sace na akwatunan zabe. Shi yasa mu fita mu wayar wa mutane da kai a daina yin haka, a yi zabe cikin lumana.
Haka nan ma kuma wannan gangami ya koyar da Allah wadai, da yadda wasu ƙungiyoyin addini ke fitowa fili suna bada fatawar waɗanda za a zaɓa, mutum da jami'in gangamin ke cewa haka bai dace ba.
Kowa fita ya zaɓi wanda ya masa, ba wanda suna addini ɗaya ko ɗan uwansa ba. Maybe ɗan uwanka ma yana neman abin ka san ya ji wurin zai rusa ƙasan, ka zaɓi wanda zai je ya gyara mana ƙasa. Kira da nake ma shugabannin addini shi ne su yi kwaisuwa a churches da masallatai cewa a yi zaɓen nan cikin lumana, ba mu son faɗa.
Ita kuwa tsokacinta malama Monica Mewegi, ɗaya daga cikin mata da ke cikin wannan gangami na zaɓe a cikin lumana, ta ce su ma mata fa dole ne suke kulawa.
Maganan da za mu ba ma 'yan mata da mamanenmu a gida shi ne su ta yaransu su bi ka'idan da ya kamata. Kamar motonmu yanzu shi ne mu guji bangar siyasa. Kun ga in ba da sako haka, mamanenmu sun ba yaransu, shi ne zai iya taimake mu mu sa campaign ɗinmu ya kai inda ya kamata, because ya kamata mu reaching out to grassroots, mu sa shi inda ya kamata, kuma su san wai in ba mu guji bangar siyasa ba, there is no way za mu iya mu samu zaman lafiya a cikinmu.
To sai dai kuma wannan mako na zuwa ne, yayin da haɗakar ƙungiyar ɗarika a jihar Taraba ke musanta batun cewa sun kulla a wurin zubbe da wata ƙungiyar addini a jihar Taraba domin marawa ɗan takara a jihar. Khalifa Aminu Modibo La'ila, ɗaya daga cikin shugabannin ɗarika a jihar Taraba, a gana wasu da manema labarai kan wannan batu, ya ce abin takaici wasu ne ke neman a ran bakinsu domin su ci musu albasa.
Tijjaniya ba ƙungiya ba ce, don haka ba ƙungiya ce ta siyasa ba, kuma muna gargaɗin dukkanin masu yaɗa wannan su guji yin siyasa da sunan Tijjaniya, domin Tijjaniya ba ƙungiyar siyasa ba ce, Tijjaniya addini ne. Amma duk ɗan Tijjaniya a ko'ina yake yana da 'yanci ya yi siyasa, ya yi abin da ya ga shi ne daidai a gare shi, amma ba wani ne ya je yana yin magana da yawunmu ya ce mun haɗu a kan abin da kuma ba mu yi wannan haɗakar da shi ba, domin ana yaudaran jama'armu a ƙananan hukumomi da garuruwa kamar yadda labaru suke isanmu. Saboda haka muna sanar da duk wanda wannan labari ya riske su su sani cewa in suka ji irin waɗannan labaru to ƙarerayi ne.
Koma da menene dai, yanzu ko lokaci ne ma kawai ke iya tabbatar da yadda za ta kaya, yayin da ko babban zaben ma ke kara karaɗowa a Najeriya. Ibrahim Abdulaziz, Sashen Hausa na Murar Amurka, daga Jalingo a Najeriya. Madalla gaida Ibrahim Abdulaziz kafin mu kai ga shirinmu na gaba, sai a shakata da wannan waka da ke bisfaifai.
To har yanzu dana tare da sashin Hausa na muryar Amurka a nan Washington DC wanda yanzu agogon muke cewa karfe 2:15 na dare ga shirinmu na gaba.
Matafiya a dawo lafiya. Jama'a barkanku da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirinmu na dawo lafiya. Baba ya ko makiri ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC nake sallama da ku a daidai wannan lokacin. A yau shirin dawo lafiya zai duba wasu alƙaluma ne da hukumar kiyaye hatsara ta Majalisar Dinkin Duniya ta fitar a cikin rahoton shekarar 2018. Rahoton ya ce mutuwar hatsarin mota na ci gaba da karuwa ainun a duniya, inda mutane miliyan 1,350 ke mutuwa a duk shekara tun cikin shekarar 2016. Idan aka auna yawan al'ummar duniya, mutuwar na ƙara yawaita. To amma ko idan an kwatanta karuwar al'umma a duniya da kuma karuwar yawan ababen hawa, za a iya cewa yunkurin kiyaye hatsara a duniya na yin tasiri. A hali da ake ciki kuma, ganin kashi 3.2 da shirin cimma muradun karni da tabbatar da ci gaba ke kokarin cimmawa, akwai bukatar a rage mutuwar hatsarin ababen hawa ta kashi 50 cikin 100 kafin shekarar 2020. Wasu kasashe sun samu nasara a kokarin rage mutuwar hatsarin ababen hawan a shekaru da dama da suka gabata. Amma kuma nasarorin sun bambanta ne duba ga yankin da kasashen ke ciki a duniya. Akwai alaka mai karfi tsakanin yiwuwar samun mutuwar hatsarin ababen hawa da kuma karfin tattalin arzikin kasashe. Mutuwar cikin hatsarin ababen hawa kashi 27.5 a cikin mutane da suka kai 100 yafi yawa a kasashe masu karancin tattalin arziki fiye da manyan kasashe masu manyan tattalin arziki da ake samun mutuwar kashi 8.3 cikin mutane 100. Hukumar kiyaye hatsara ta Majalisar Dinkin Duniya ta kiyasta shan barasa a yi tuki yana cikin manyan abubuwa da suke haddasa hatsara a kan hanyoyi. Tuki bayan an sha abin maye yana jefa matafiya a cikin hatsari. Baicin na'urar auna barasa a cikin jinin direbobi da aka kirkiro da shi domin hana tuki cikin maye. Akwai kuma wasu shirye-shirye da 'yan sanda ke yi na wayar da kan direbobi akan wannan batu da kuma yadda su 'yan sandan za su rika daukar matakan hukunci akan duk wanda aka same shi da irin wannan laifin. To koya waɗannan matakan ke tasiri a irin ƙasashenmu masu tasowa. Alexander Koko Obin shine shugaban sashen nazari da shirye-shirye a ma'aikatar 'yan sandan Ghana da ke kula da motoci. Ya bayyana mana irin matakai da suka ɗauka a bara akan direbobi da basu kiyaye dokokin hanya, wanda a wannan shekarar ma za su maimaita yin hakan akan batun laifukan direbobi musamman shan barasa ga abin da yake faɗi.
They go and then get drunk while driving. They overload their vehicles. They use vehicles with substandard and rickety.
Lalle za ka samu direbobi sun je sun sha barasa kuma sun zo suna tuƙin mota, su kuma cika mota da kaya fiye da kima. Wani sa'ilin ma su yi amfani da tayoyi marasa kyau wanda haka ke jefa su cikin hatsari, kuma mun wayar da su akan irin abubuwa da ya kamata su yi. Ya ce akan haka mun kama duk waɗanda ba su biyewa abubuwan da muka koyar da su, kuma mun gabatar da su a gaban kotu da ke kula da batutuwan da suka shafi ababen hawa. Wani abin da ke janye hatsarin mota cikin gaggawa kuma shine amfani da wayar hannu yayin da ake tuki. Alexander Obe ya faɗa mana cewa,
"But you saw drivers, contrary to regulation 101, were handling mobile or communication devices in one hand, WhatsApping, Twittering, somewhere, selfie."
Ya ce za ka ga direbobi sabanin dokokin tuki suna amfani da wayoyin hannu ko wasu na'urorin sadarwa, suna Facebook, suna Twitter da sauransu da hannu ɗaya, alhali kuwa suna tuki. Ya ce su kuma mun kama mutane da dama a cikinsu, kazalika mun bayyanar da su a gaban kotu. To sai dai akwai wasu da ke tuhumar direbobin motocin gwamnati da yi amfani da wayoyin hannu suna tuki, amma kuma sai a kyale su. Sai Obin ya ce,
"As far as the law is concerned, there are some few people that are exempted because of the public service that they deliver, some are emergency, some are security. Apart from that, the law does not exempt even government vehicles."
Ya ce a iya sani na da doka, babu wanda aka bashi damar yin amfani da wayar hannu a lokacin tuki sai wasu 'yan kalilan kamar 'yan sanda da masu aikin gaggawa wanda suna bukatar sadarwa a lokacin da suke tukin, amma ba motar gwamnati ba. Saboda a cikin hatsara da nake faɗa, akwai motocin gwamnati 199 da suka fada a cikin hatsari. Alexander Obin ya kara da cewa
in all this 4400 that were sent to court, the court convicted 3714.
Yace a cikin masu laifi 4400 da muka gabatar da su gaban kotu an hukunta mutane 3714. Yace hakan na nufin muna iya kokarin mu sauran su direbobin su yi wa dokokin hanya da'a. To anan ne kuma zamu dasa aya a cikin wannan shirin, sai kuma sabon mako idan Allah ya kai mu zamu zo muku da wani sabon shiri. Yanzu a madadin baki ɗayan ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka, Baba Yakub Makiri ne daga nan Washington DC nake sallama da ku. A huta lafiya kuma a dawo lafiya.
Toma da lagai da Baba Yakub Makiri. Yanzu kuma lokacin da Solomon Barma zai shigo mana da sharhin jaridan kasar Jamhuriyar Niger.
Zan fara sharhin jaridan na wannan mako da jaridar Le Courrier, wacce ta ruwaito cewa kamfanin Africa Rai mallakar tsohon Prime Minister kasar Faransa Michel Rocard ya shigar da karar gwamnatin Niger a gaban wata kotun kasa da kasa akan bukatar a biya shi diyar miliyan 292 na sefa saboda zargin an karbe masa wata kwangilar shimfiɗa layin dogo wacce aka baiwa takwaransa Bolloré shi ma na kasar Faransar. Jaridar Le Gouvernement na cewa hukumomin Niger sun bayyana shirin shimfiɗa wata sabuwar siyasar tafiyar da harkokin man fetur din da kasar ke haƙowa bayan la'akari da yadda ake ci gaba da gano ƙarin wasu rijiyoyin man na daban, abinda ke karfafawa gwamnati gwiwa a shirinta na soma fitar da danyen mai zuwa kasuwannin duniya a 2021. Jaridar ta ce a sanarwar da majalisar ministoci ta bayar a ƙarshen taronta na makon jiya, gwamnatin ta Niger ta yanke shawarar karkatar da kudaden shigar wannan fanni ga ayyukan ci gaban al'umma da bunƙasa tattalin arziki tare da ɗaukar matakan kare muhalli. Jaridar Le Canard en Furie ta ruwaito cewa an samu canjin shugabanci a hukumar fiton kaya ta ƙasa, wato Douane National, lamarin da wasu 'yan Niger ke tambaya shin me ya zafi aka tsige Janar Ahmadu Halidu daga mukaminsa, ko kuwa matakin na da nasaba da takun sakar da ta shiga tsakaninsa da wani ministan PNDS tarayya wanne a farkon wata aka tilastawa biyan kudaden awon wasu motocin da ya siyo daga Dubai. Bari mu cike sharhin da Le Nouveau Républicain wacce ta bayyana cewa kogin Niger ko kuma Fleuve Niger ya cika makil da ruwa batsewar da ba kasafai yake yin irinta ba, lamarin da tuni ya fara haddasa wa manoma asarar albarkatun da suke nomawa a garuruwan da ambaliyar wannan kogi ta afkawa. Jaridar ta ce ba bakon abu bane a samu batsewar kogin Isa a irin wannan lokaci da idan ruwa ke bulbulowa da karfi daga kasar Gine, to amma alamu na nunin yanayin na bana ya zo da matukar ban mamaki. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a Jamhuriyar Niger.
Toma da la'agai da Sulaiman Wani Barma. Yanzu kuma sai ka ɗan daga cikin wasu ra'ayi da kuma sauraro ke kira ta waya kuna ajiye mana.
Assalamu alaikum gidan Radio Umar Amurka, sunana Gambo Barau Fataskun daga tsohuwar kasuwa a garin Fataskun. A yau na sanar miki sakona na ban gajiya da godiya ga shugaban kasa Muhammadu Buhari a bisa ziyara da ya kawo mana wannan jihar Tabu mai albarka, jihar Yobe. Gaskiya mun yi farin ciki, kuma wannan taro ya nuna cewa jama'ar Yobe suna tare da Muhammadu Buhari kuma sun nuna masa kishi, sun nuna masa kauna.
Bappa Adama Refata daga karamar hukumar Gombe na jihar Adamawan Najeriya. Al'ummar Najeriya ya kamata mu fahimci cewa a demokuraɗiyya masu rinjaye su adda mulki, don haka mai rinjaye a kullum ya zama wajibi ya yi wa marasa rinjaye adalci. Su ko marasa rinjaye kada su ce dole sai sun mulki masu rinjaye. Kada a manta duk wani dan takara yana neman al'ummar sa ne ta ba shi dama ya yi mata hidima. Tunda haka ne in har talakawa masu zabe suka ba shi damar, to fa aiki ya same shi, ai masa jaje ba wai ai masa murna ba. In ko talakawan suka ce a'a, to Allah ya hukunce shi. Ashe kenan idan kaga dan takara yana kashe dimbin kudade domin neman shugabanci ko wani mukami, kuma yana tada jijiyar wuya wai dole sai am ya mulki al'umma, to wannan dan kasuwa ne a siyasance kuma annoba ce ga al'umma.
Mai magana ni ne Sani Balak dake guru Hausare a jihar Yoban Najeriya. Ina kira ga alƙalan Najeriya akan bangaren shari'a ku ringa kamanta adalci. Akwai Justice Musa Dallabi Katsina shugaban alƙalan jihar Katsina, irin namijin kokari da yake akan bangaren shari'a. Ina jan hankali da irin namijin kokari da yake akan bangaren cedar nakasassu, kula da miskinai, taimakawa addini, taimakawa jami'o'i da scholarship, da kuma taimaka yan prison. Ina jan hankali da yan siyasar mu na Najeriya su koyi da halayen Justice Musa Dallabi Katsina. A ce alƙali yana yin abin da yan siyasa ba sa yi. Muna da sanatoci fa, muna da gwamnoni, muna da yan majalisun tarayya, muna da yan majalisun jiha, amma babu zuciyar alƙali a tattare da ku. Ba kwa kula da talakawan da kuke wakilta. Inda za a samu irin su Justice Musa Dallabi Katsina shugaban alƙalan jihar Katsina, irin namiji kokari da yake, wallahi shugabannin Najeriya da a ce irin su ake samu a wakilci, da wallahi mu talakawa a Najeriya da za mu ji daɗi.
Assalamu alaikum sashin Hausa na muryar Amurka. Mai magana Alhaji Audu Mai Gora Kamfana ma na Madorin jihar Jigawa. Ra'ayina da zan bayyana a yau shine game da wata hira da aka yi da tsohon shugaban ƙasar Najeriya Olusegun Obasanjo, inda yake cewa hukumar zaben Najeriya ta gama shirin ta kaf na yi wa Atiku magudi a zaben 2019. To hakika wannan bayani na Obasanjo ya bani mamaki, kuma ya sani fa a lokacin su ne ake bayyana sakamakon zabe, al'umma suna kan layi suna jiran su jefa ƙuri'arsu.
Kuma da lamun gode ga waɗanda suka samu damar kira suka aje mana sakon su, ya ci gaba da yi, mu kuma za mu ci gaba da kawowa. Da wannan kuma ka zo ga shirin mu na ƙarshe, labarai a takeice.
Shugaban Amurka Donald Trump ya bayyana ma'aikatan gwamnatin tarayya da suka yi aiki tare da suke ta yin aiki ba tare da an biya su albashi ba a wannan lokacin da aka rufe waɗansu ma'aikatan gwamnati a matsayin manyan 'yan kishin ƙasa. Sai dai babu wani ci gaba da aka samu a ƙoƙarin kawo ƙarshen rufe ma'aikatan da ya shiga kwana na 32 a yau. Trump ya sake jaddada da kira da a gina katanga kan iyaka Amurka da Mexico a saƙonsa na Twitter, inda ya ce tilas ne mu yi aiki tare yanzu bayan shafa shekaru ana watsi da batun mu kawo ƙarshen matsalar buƙatun jin ƙai da masu aikata miyagun laifuka a kan iyakarmu, za mu yi gagarumar nasara. Ƙungiyar Tarayyar Turai ta ƙaƙabawa babban jami'in hukumar leƙen asirin ƙasar Rasha takunkumi bisa harin da aka kai wa tsohon ɗan leƙen asirin Birtaniya ta wajen zuba masa guba mai kashe jijiyoyi.
To madalla, masu sauraro, anan muka ƙarshen shirin namu na hantsi, sai kuma can anjima da al'asar idan Allah ya kai mu, za ku jiyo su daga cikin abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin. Haka kuma kar a manta za a iya ziyartar shafin kamar na yanar gizo domin sake jin wannan shirin ko kuma sauran shirye-shiryen mu da suka gabata ta adireshin mu na voahausa.com ko shafin mu na Facebook. Haka kuma kar ku manta mana saka tambaya a shafin mu na sadarwa, saboda ku je ku ba mu amsa a ciki. Tambayar ta wannan ta yau ita ce, dan takarar shugaban ƙasa na Najeriya na jam'iyyar PDP Atiku Abubakar ya yi daidai da ya fice daga zauren muhawara bayan da ya fahimci cewa babban abokin hamayyarsa shugaba Muhammadu Buhari na jam'iyyar APC bai, wato ba zai shiga shawara ba. Sai ku faɗa mana amsarku. Yanzu a madadin Alheri Grace Abdul ta gabatar da shirin, sai kuma Salaman Abu wanda ya bada umarni da ma injiniyanmu na yau Darth Miss Nisar Fil Hashin, kuma ke cewa sai Allah ya ƙara haɗa mu. Assalamu alaikum.